A shirinmu na nishadi a yau dandalin VOA zai kawo muku hira ta musamman ne da Jaruma Amina Muhammad wacce aka fi sani da Amina Amal dangane da badakalar da ta shiga tsakaninta da Jaruma Hadiza Gabon. Ko da dai cewa a yanzu haka zancen na gaban kotu.
A shirinmu na nishadi bakuncin wa muka samu yau.
Sunana Amina Muhammad wanda aka fi sani da Amina Amal.
To Amina Amal, ki ba mu labari a takaice wacce irin takaddama ce ta shiga tsakaninki da Jaruma Hadiza Gabon da dai ya wannan ba sabon labari bane amma masu sauraron mu za su so su ji daga baki.
Okay, nai posting hoto ne a Instagram. So the nai posting hoton, it was kind of indecent, say mutane da yawa
ba mara da'a.
Yowa hoton
hoton da bai dace ba.
Ba wai bai dace ba, irin dai shigan bai yi abin nan sosai ba.
Eh.
Yeah. So mutane da yawa sun yi comment a kan hoton. Almost 16,000 mutane suka yi comment a kan hoton. So har da ita Hadiza Gabon din ta yi magana a kan hoton, sai ta shiga DM, sai ta ce min da izinin Allah ba za ki taɓa samun ɗaukaka ba. Sai ni ce mata na gode, reply da na mata, sai ni ce mata thanks. Sai na zo washe gari, sai na yi deleting hoton da na ga comments ya yi yawa, almost 60,000 comments haka dai. Sai na yi deleting hoton. So sai na ɗauki wata DM din ba za ki taɓa cewa ga wanda ya yi mun DM din, don ba alaman sunan kowa, ba alaman hoton kowa, ba abin nan. Sai na ɗauka, sai na ɗora, sai na ce kowa duk wanda ke zagi na ya yi minding business din, shigon mani. Indecent hoto na saka
hoton da bai dace na saka ba,
yawa hoton da bai dace na saka ba, bana lesbian, sannan ni ba ɗan lesbian bace, bana neman mata, yawa. So idan mutum ya ƙara zagi na, to ni ma zan fara buɗe duk DMs din da mutum ya min, sai in nuna ma duniya tunda mutum yana claiming cewa he is so righteous, ni ne kadai mai laifi, yawa, ni shi bai da laifi, ni kadai nake da laifi, to zan nuna ma duniya kowa ma yana da laifi, sai dai nawa ya fito ne saboda ni na yi posting da hannuna. So kowa ya minding business din shi, yawa, kowa ya kama kanshi, ya kama gaban shi. So ina gida, sai Habu Sarki sai ya kira ni, sai ya ce mun ina, sai ni ce mai ina gida, sai ce mun yana daga Kano, akwai wani important magana da yake so mu yi. Ban san cewa ya hada baki da Hadiza Gabon bane, Hadiza Gabon ta kira shi ne, tace sai ta ci kutumar ubana, ai da ita nake yi wannan DM din da nai posting, da ita nake yi.
Ita ce ta turo miki da wannan sakon wanda kika dora din?
Na wanda sakon da na DM din da na dora?
Eh.
A'a.
To me yasa ta tsargucewa da ita ke?
A cikin mutane ma 60,000 da suka yi comment, me yasa mutum daya ta tsargu? Sai ta ce da ita nake, sai ta ci kutumar ubana, sai ta kira shi. To ta san muna, we are close
with him,
eh, muna mutunci da shi, ta san ta wurin shi za ta gani. Sai
kafin nan buku taba haduwa da ita ba, ba wata mu'amala tsakaninki da ita?
Muna mu'amala, in kin lura zaki ga ai ta saka DMs din mu, muna gaisawa, muna abin nan, ina mata fatan alkhairi. Eh, da wuyan yi wata daya ban ce mata kina lafiya, ya kwana biyu, may Allah protect you and so on. In kin ga DM din mu ba za ki taba ganin rashin
ba wata dadi, ba wata, ba wani fada da ya shiga tsakaninki da ta kai ku
ba, za ki ma taba ganin rashin kunya ko wani abu a DM din mu ba. Mutunci ne kawai da girmamawa, saboda she is my role model, kuma kullum I used to check on her. Zan mata magana in gaishe ta, in ce ya kike, kina lafiya, wani lokaci in ta samu lokaci ta ansa, wani lokaci in bata ansa ma ba zan ƙara yi kuma. So ta zo sai ya kira ni, sai nace ina gida, kawai the next thing sai kira ni, ce mun yana gate, kawai fitowa da zan yi, sai naga kike na fa biyu da mota. Hadiza Gabon ta dauko mun dan daba da ita din da Habu Sarki din, kawai tana saukowa daga mota, kawai sai ta fara mari na. So I was confused, ban san me na mata ba. Sai Habu Sarki ya ce mu shiga cikin gida, sai muka shiga cikin daki na, sai ta ci gaba da duka na, sai ta ce in bude DM din mu, sai na bude
wayar,
eh, in bude waya na, sai na bude mata wayan, sai na bada, sai take cewa karanta daga nan, inda ta san ba ta da wani abu a waya na da take koyewa, me yasa take cewa karanta daga nan, me yasa bata ce karanta daga farko ba?
Wannan bidiyon duk ya fita, jama'a sun gani an
tsaya. Yawa, ai da ta tafi da waya na ai in kin lura zaki ga na mata magana nawa magana yafi yawa ai ta yi deleting nata chat din da muka yi ai ta je ne aka yi editing sai aka yi deleting chat din duk chat din da san ta yi da ni wani chat that is not necessary your wato duka ai ta sa an cire sai ta bar nawa to inda Allah ya taimake ni ko nawa din mai in kin lura zaki ga ba maganan ai wanda ba ku maganan iskanci dai kawai ta fada ne kawai don ta tanijin image dina ban san me dalilin ta ba da ta fada haka
yanzu gashi zance har an je ga kotu me ake ci
yawa yanzu dai ka kinga a duniya ta riga ta bata mun sunana maybe ma bazan taba samun mijin aure ba kuma ba wanda ke ganna da mutunci dan na farko ta nuna ma duniya cewa ni mazina ce ya ce ni yar shayaye ce sannan kuma ni yar lesbian ce kaga ita kuma bata ko daya daga ciki kaga ta wanke kanta ita ce so clean bata ma Allah laifi ni kadai nake ma Allah laifi kuma kaga ta nuna mu duniya cewa ni nake duka kuma ta saka na fada da baki na saboda
ai da ta saka kika fada shin me yasa ke kika fada
na je ne in bata hakuri yani da tazo gida na ta tafi da wayoyi na ai ta yi hacking Instagram account ina ta tafi da wayoyi na duka to sai yarinya akwai wata yarinya da ta tura ta zo gida na ashe ban san tura ta tai ba sai ta kira ni kafin gabon din ta zo sai take ce mai za ta zo ta kwana a wuri na gidan su ba wuta to ban san gabon din ta zo ta yi ma aiki ba sai gabon ta dinga screaming hoto tuna na da idan ina gida haka mostly bomb shot nake sakawa da karamin kaya dai haka sai tsaya yawa sai tsaya a miro sai dauki hoto sai duka suna kan waya na sai gabon din sai ta dinga screaming shot din hotunan tana tura mata sai tace mata kice mata sai na ci kutumar ubanta sai na fito da hoto akwai hoto na da ta fito da shi wani hoto da bomb shot da bra na rantsi da girman Allah ba ni na fito da shi ba gabon ne ta fito da hoton ta je ta sa aka yi editing wani kuma aka sa wai daga ni sai towel na dora towel to duka ban san dai me yasa take haka dan ta taba ta mun image dinna
to yanzu da aka je koto a wacce
da muka je da naje shagon ta ba ta hakuri ga maza a wurin maza sun fi 10 tace duka sai ta sa sun yi raping dina sannan kuma sai ta batar da ni sannan ta fi karfin kowa a Najeriya duk abin da samun ba abin da za a iya mata dama ni ban da kowa ba wanda zai iya tsaya mun ta fi karfin kowa kaga ku kuma ta sa aka mun duka ka akan ni kuma a yi raping dina gomma in fada abin da ake so in kin lura yayi inda nake ba ta hakuri nake ce mata tayi hakuri sharrin shedan ne tace sharrin shedan ko sharrin koya to kafin ai ayi haka da nace da tace sharrin shedan ko sharrin koya tana tuna mun cewa ba mun yi da ke zaki ce sharrin koya bane sai nace mata eh sharrin koya ne to duka plans din ta ne
to yanzu a koto a ina ake a koto a wace matsaya ake a koto
yawa yanzu dai mun zauna a koto yau an yi magana lawyoyin ta sun zo lawyoyina sun zo ana on process to insha Allah za a zauna kuma
kin san process an daga kara ne
eh an daga kara kin san process din koto sai a hankali
sai me aka ce yanzu a koto
eh to ana dai on process wannan kuma maybe lawyers yani za ku yi magana da su
ba ranan da za ku sake za a sake zama ba
no I came late so ban tambayi lawyers dina su suka zo da wuri so maybe in ka kin same su maybe sai
to madalla baraka bashir dandalin VOA daga Kano a Nigeria.